Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Cikin shirin Duniyar Amurka na wannan mako, za ku ji cewa a karan farko tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya cicciki tsohon mai gidansa Donald Trump, yayin da ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa. Za kuma ku ji yadda wasu jihohin Amurka da dama suka tsinci kansu cikin haɗarin shakar gurɓataccen iska, wacce ta taso daga gobarar daji da ke ci a ƙasar Canada. Sannan za ku ji cewa sabon magajin garin Colorado Springs, Yemi Mobolade, wanda dan asalin Najeriya ne, ya kafa tarihi wajen zama bakar fata na farko da ya rike wannan mukami a wannan birni. Ya bututuwan da zamu tattauna akai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To da farko, masu sha'awar neman jam'iyyar Republican ta basu tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa a Amurka na ci gaba da ƙaruwa. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey, Chris Christie, wanda ɗan gani kashenin Trump ne, amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota, Doug Burgum, wanda shi ma ya ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensa. A kuma ranar Laraba ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, shi ma ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata ba wajen caccakar Trump yayin wani jawabi da yi.
But on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution.
Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya gidan Majalisar Dokokin Amurka, tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da nayi zabi tsakanin bukatarsa da kunnin tsarin mulkinmu. Ku sani ya ku masu kada kuriya, kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zabi. Ni dai a wancan lokacin kunnin tsarin mulki na zaba.
I chose the Constitution. And I always will.
Yanzu dai za a tsaya a ga wanda jam'iyyar ta Republican za ta ba tikitin takarar shugaban ƙasan a babban taron da za ta yi nan da wasu matanni masu zuwa. Wannan kenan. To, sama da dozin ɗin jihohin Amurka sun tsinci kansu cikin yanayi na gargaɗin zama cikin shirin kota kwana, bayan da gurɓatacciyar iska da taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. Lamarin da ya sa wani yanayi na hayaki mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin New York da wasu manyan biranen Amurka.
We are encouraging New Yorkers to stay home indoors tonight and tomorrow whenever possible.
Magajin birnin New York Eric Adams kenan a wancan lokacin yake cewa muna bayyana mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe. Muna kuma ba da shawara da a takaita tarukan da za a yi a waje.
Outdoor activity to the greatest extent possible.
Jami'an lafiya a jihohi 15 kama daga Vermont da South Carolina da ke kudanci da kuma Ohio da Kansas da ke tsakiyar yammacin Amurka sun yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar gubatacciyar iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi. Hukumomi ma a birnin Washington DC, babban birnin Amurka, sun yi makamancin wannan gargaɗi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar. To, a wani abu na kafa tarihi, birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka ya rantsar da magajin gari baƙar fata na farko wanda ɗan asalin Najeriya ne. A ranar Talata aka rantsar da Yemi Mobolade, wanda ya yi takara a matsayin ɗan takara mai cin gashin kansa ko kuma independent, ya kuma doke dukkan abokanan hamayyarsa ciki har da 'yan Republican da tun asali su suke mulkar birnin. To, ko menene sakon Mobolade yayin da aka rantsar da shi ya kuma kama aiki?
What's significant about this win, and this is a message to leaders globally.
Yace abu muhim da ke tattare da wannan nasara da muka samu shine kuma wannan sako ne ga shugabanni. Wato, duniya na muradin samun jagorori da babu ruwan su da kabilanci ko kuma daga wace jam'iyya ka fito. Muna buƙatar shugabannin da suka fi mai da hankali kan yadda za su kyautata rayuwar al'ummarsu. Saboda haka, mu da irin wannan sako muka zowa da jama'ar wannan birni. Cikin shekaru sama da 20 da ya kwashe a birnin na Colorado Springs, Mobalade ya bude gidajen cin abinci biyu da wata coci guda a birnin. Shine kuma magajin gari na 42 a tarihin birnin na Colorado Springs. To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma ni makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Haruna Shehu Mararaba Jos da Julie Davis Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.